أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Laraba, domin ci gaba da karatun da muka saba na khawatul Qur'aniya. Yau muna 12 ga watan Rabiul Tsani, hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam 443, wanda daidai da 17 ga watan 11 2021. Muna cikin suratul Nisa'i. Akwai aya wanda ba mu kammala bayani a kanta ba, amma wanda mun karanta ta satin da ya wuce, aya ta 21, insha Allah kenan a kanta za mu tashi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
نعم كلام الثلاثين دقيقة باقي عشرين دقيقة كمان ده مقاول الله سبحانه وتعالى كتشوا إذا أنكوا فوجي manyan abinda Allah madaukakin sarki ya haramta, to Allah zai gafarta muku waɗanda suke kanana, kuma Allah zai kankare zunubi. Sai Allah subhanahu wata'ala nan ma da yake cewa karashi kuma bayar da muka akan kisa wanda Allah madaukakin sarki ya mana bayanin cewa wala taqtulu anfusakum, kana ayata sati wanda ta wuce, inna allaha kana bikum rahima, kada ku kashe kawunanku. Kana duk wani abu da yake da alaka da kisa, haramu ne musulmi ya dauki wani abu ko kuma ya sa kanshi wani yanayi wanda zai kai shi zuwa ga kisa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a riwaya ta Ibn Mardawi daga Abi Huraira رضي الله تعالى عنه يجي من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده. دو وان دي كشي كنشي دو وان كره كنو وان وقع قول او يسوك ما كنش يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم. عذاب الله زي مشي باي ياسا شكرا موتا تسيا كيرا وان كره كمو وان الدنيا وان دي كشي كنشي دشي سير كياو وانا caka ma kanshi a cikin wutar jahannama. Allah kare wannan ya karantar da mu ba karamin zunubi ba da mutum ya kashe kanshi. Sallallahu alaihi wasallam kuma yace khalidan mukhalladan fiha abadan, madawami ne zai dawama a cikin wannan wuta hal abada. Wa man qatala nafsahu bisummin, sallallahu alaihi wasallam yace wani ya kashe kanshi da wani sum, ma'ana abinda zaka sha ya kashe ka. Sallallahu alaihi wasallam ya ce fasummuhu biyadi, to shi ma wannan zai zo a gobe kiyama bayan an tashi a cikin wuta. Ya tahassahu fi nari jahannam, zai zo ya rika shan wannan sumukin da ya sha, wannan gubar da ya sha. To Allah zai kirkiri irinta a gobe kiyama bayan an shigar da shi gidan wuta, sai kuma a bashi ya rika sha. Ana ganin shi an san cewa wannan ya kashe kanshi ne da wani guba da ya sha a nan duniya. Allah kare mu. To wannan yana karantar da mu kwarai da gaske ba karamin laifi bane mutum ya kashe kanshi. sallallahu alaihi wasallam sai ta shi ma khalidan mukhalladun fiha abada zai dawama hal abada yace wa man taradda min jabalin fa qatala nafsuhu wa huwa mutaraddin fi nar jahannam duk wanda ya kai ya hankololuwar dutse ya gangaro da kanshi ya mutu to sallallahu alaihi wasallam yace za a gangara da shi gidan wutar jahannam Allah kare yace shi ma khalidan mukhalladun fiha zai dawama akwai wani hadisi na Imam Bukhari da Imam Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qatala nafsahu bi shay'in uzziba bihi yawm al-qiyama duk wanda ya kashe kanshi da wani abu to wannan abun da ya kashe kanshi da shi Allah zai mushi azaba da shi a gobe kiyama Allah ya kare to wannan da karantar da mu Allah subhanahu wataala da yake wala taqulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima lalle ba karamin laifi bane mutun ya kashe kanshi da kanshi sai Allah ya ce mai fa alzalika udwana wa zulman fa sawfa nuslihi nara wanda ya aikata haka dan zalunci Allah zai sa shi wuta to shine kuma sai Allah ya ce in tartanibu kaba'ir ma tunhauna in kuka nisanci manyan manyan zunubai to kisan kai shi ma yana daga cikin manyan manyan zunubai to ya kamata a ce kowane musulmi ya guji kisa sai Allah yake ma tun haura an rukartu ankum sayyi'atukum zamu kankare muku zunubanku wa nudkhilukum mudkhalan karima Allah yake kuma zamu sa ku wani gida na karamci wani gida ne wanda yake mai kyau Allah subhanahu wataala ya tare shi ga mutanen da suke nisanta manyan zunubai Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na Abi Hurairah da Abi Sa'id al-Khudri yake cewa qatabna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman wata rana annabi ya mana huduba wallazi nafsi biyadi a cikin sai yake cewa na rantse da Allah da raina yake hannun shi salasa marati annabi sai dai huda ka so uku summa akabba fa akabba kullu rajulin minna yabki sai annabi ya saddaka haka yake kuka Abu Hurairah da Abi Sa'id al-Khudri suke cewa mu ma sai kowa ya duka kai yake kuka la nadari alama za harafa alai yace mun san mu annabi sallallahu alaihi wasallam akan mi yake rantsuwa yanda yake cewa na rantse da Allah da rayuwa na take a hannun shi sai dai hudi so uku summa rafa rasahu wa fi wajhihi bushra Abi Sa'id al-Khudri da Abi Hurairah sai suka ce sai annabi ya daga kanshi sallallahu alaihi wasallam a alamar da suka ga fuskar shi sai suka ga kaman yana albushri yana dan mulushi yana dariya فكان احب الينا من حور النعم da Abu Hurairah da sabon manzo Abi Sa'id al-Khudri suka ce wallahi wannan huska da muka gani ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasa rantsuwa ya bar kuka kaman zai muni albushri suka ce to wannan yanayin da muka ganshi yafi a ba mu jajayen raƙun ma mana ke da arziki mai tsada a wannan lokaci fa kana sai ya cewa ma bin abdul yusalli salawatul khams bayan haka sai annabi ya ce musu babu wani bawa daga cikin musulmi wanda zai sallah guda biyar wai sumu ramadan wai yoyi furuju zakat yayi azumin ramadan ya bada zakka idan mai hali ne wai tarbul kaba'ir as-sab'a ya nisanci manyan manyan zunubai guda bakwai illa futihat lahu abwabul janna sai an bude mishi kowannin aljanna sallallahu alaihi wasallam sai ya ce summa qila lahu udkhul bi salam sai a ce mishi ya shiga da sallama udkhulu bi salami maraki na wanda yana karantar da mu cewa idan mutum ya tsaya salloli guda biyar yayi azumi ya haji ya zakka ya raina da kudi to lalle in dai ya nisanci wannan akwai wasu manyan manyan zunubai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara su a wani hadisi na Abi Hurairah wanda yake a cikin sahih Imam Bukhari da Imam Sahih Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ijtanibu sab'a mubiqat ku masu imani ku nisanci wasu abubuwa guda bakwai kowanne ɗaya daga cikin su mai halaka mutum ne Annabi ya ce a nisance shi kila ya rasulullahi wa ma hunna sai sahabbai suka ce su wanne ne waɗannan guda bakwai masu halakawa kala sai Annabi ya ce ashirku billah na farko shine mutum ya hada bauta Allah da wani wa qatlun nafs allati harrama Allahu illa bil haqq da kuma kashe kai sai inda gaskiya ne wasihiru da yin sihiri wa akala riba da cin dukiya ta riba وأكل مال اليتيم دچن دوكيا تمراي وتولي يوم الزحف دكو متين يغدو يسيري رانا داكي ياكي سكان المسلمين كافرين وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات mace ta gare ta kirki sai wani yazo ya jeheta da aiki na zina to wannan shi ma suna daga cikin abubuwan da suke halakawa to wannan guda bakwai sallallahu alaihi wasallama sai ma sahabbai al-bushri lalle tabbas duk wanda ya nisanci wannan bayan yayi sallah sallah da kyau bayan yayi haji yayi zakka to wannan mutumin za a ce mishi ka shiga aljanna tare da aminci kullu kulluha bi salam to wannan sai ga cewa fa nafsu ala hadhihi sab'a kira idan mun ji an ce guda bakwai yace bi annahunna kaba'ir la yubi ma'adahunna to wannan guda bakwai ba ana nemi ba shikenan sun kare a'a akwai wasu wanda ba su ba anan da sallallahu alaihi wasallama ya zana su guda bakwai kuma yace su ne masu halakawa to amma ban da su ma akwai wasu wanda kuma sallallahu alaihi wasallama ya kawo su a cikin wani hadisin daban akwai hadisin Imam Ahmad daga bi ayyubul ansari yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man abada allah la yushriku bihi shay'a duk wanda ya bauta ma allah bai shirka wa qama salata ya tsaya sallah wa ata zakata ya bada zakka wa sama ramadan ya azumin ramadan wa ijtanaba alkaba'ir ya nisanci manyan manyan zunubai annabi sallallahu alaihi wasallam yace falahu aljanna aw dakhala aljanna wannan mutum zai shiga aljanna to wannan suna karantar da mu ne ayar da muke karantawa cewa in tashtaribu kaba'ir ma tunahuna ana so ga kowanne mai imani ya nisanci manyan manyan zunubai to shi ko Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawari zai kankare maka zunubai wanda suke kanana domin akwai manya akwai kanana sallallahu alaihi wasallam ya yi labari cewa daga juma'a zuwa juma'a akwai kankara ta zunubi daga azumi zuwa wani azumin da ranar arfa zuwa wani ranar arfa da zata zo ko kuma mutum lokacin da zai alwala sallallahu alaihi wasallama yace farkon ruwa da zai zuba a kas to Allah zai kankare mishi zunubai kanana to wanda daga suna nihin ne idan mutum ya nisanci manya manya mutum ya tsira sallah ya bada zakka ya daina hali ya yi azumi watan ramadan to in ya so kada ya sake ya yi shirka da Allah to idan ba kai shirka da Allah ba kuma ka nisanci manya manya to ka sama kanka lamari cewa lalle garanti Allah subhanahu wataala da alƙawarin zai shigar da kai gidan aljanna saboda Allah baya saba alƙawari inna allaha la yukhlifu al-mi'ad sai Allah wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhara ila qawlihi wata ruwaya ce fata abdullahi dan masud annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mishi ayyu dhanbi a'zam aka ce ya maiki a cikin manyan manyan zunubai wanne ne yafi su girma sai annabi ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak babu laihin da ya wuce Allah ya halicce ka kuma da ka zo wajen mushi bauta sai ka gama shi da wani wanda shi ma abin halitta ne to wannan babu laihin da ya wuce shi da suka ji wannan kuma sai suka ce sun ma'ayi to bayan wannan kuma wanne ne ya yi girma sai ya ce an taqatula waladak khashiyata an yata'ama ma'ak ka kashe danka dan wai kada ya ci arzikin da Allah ya baka dan kada ya ci abinci tare da kai irin zubda ciki da ake yi ko kuma irin yadda mutane suke wasa da abubuwa wanda suke na aihuwa sai mutum ka ga shekara 10 shekara 20 ana zancen wani tazara wani duka suna daga cikin rudani da hayaniya na mutanen da ba su da addini a turai su ne suka ce ai iya biyu biyu ya isa ko iya ɗaya ɗaya ya isa to da ake shekara 10 shekara 15 zuwa shekara wajen 50 sai suka ga lattijawa sun yawa yara ƙanana sun kare babu samari ga kamfani babu masu aiki ga gidan wajen noma ga filin noma ga kiwo babu masu yi duk kuwa jidancen tazara wane ne duka ba harkar addini bane bai da alaka da addini bai da alaka da wani ci gaban musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin gurin da yace ayi arme yace ayi dan ayi yawa tazawwaju alwalud alwadu yace masu son ku ko masu yawan aihuwa kaga mutane da duk wanda yake iyaye da kakanni sai an diba ma gidan da ake aihuwa da kyau sai mutum yaje arme a can saboda ya sami iri sabaka su yawa amma yanzu mutum sai ya ce da daya isa ko da biyu ya isa wai shi dan bariki ci ya waye to radda aka ce dayan ya mutu ko dayan ya haukace ya zakai shikenan ka kare kuma a lokacin ka kai shekara 70 kaga babu wani komawa da baya to wannan ni'ima ce Allah subhanahu wataala yake badawa ga wanda yaso zalika fadlullahi yutihi man yasha ku sai ga mutane suna wasa musamman mata idan suna gani a television ko kuma a radio kawai sai su je su aikata ko a sa mata karhe ana ya bace ko kuma ta sha magani jinin ta gaba daya rikice ta ma kasa samun hailar da za ta dauki ciki sai kuma ta ce yanzu ina son ayi mutum da zai shekara 10 ayi ta nema a rasa aje haji ayi ta adda aje umara ayi adda Allah ya rike kayan shi tunda a wancan lokacin da ya bada an ce ba a so sai yanzu to ya kamata mila kari da irin wannan kaga sallallahu alaihi wasallam anan yace yana daga cikin manyan laifi ka kashe danka dan kada ya ci abinci tare da kai kuma Allah ba mu labari cewa nahanu narzuqukum wala taqtulu anfusakum wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kakko kashe diyanku dan tsoran talauci wani na ganin wai yaya za a iya ci da su yaya zai biya musu makaranta yaya zai dauki nauyin su na likita ya za a yi gonar su da su 10 ne yanzu ya yi iya 20 kuma ka rarraba musu ba za ta ishe su ba kai ka ce wannan gonar ita ce take fuddowa ba Allah bane yake yi idan ka dibi irin abincin da ake ci inda dan gona kai ne to da yunwa ta kashe mutane mafi yawa shinkafa ne ake ci kilo 100 kilo 1000 wata ta China wata ta Pakistan wata ta India kuma mu anan da madara ake kawowa muna ci to kada kai tsammani irin wani abu da ake faɗi duka abubuwa ne na shirme sai a ce wai dalili ne akan a rage aihuwa da gonanku babanku ku biyar ne duka kun yi iya 10-10 kenan yanzu kun zama mutum ku 40 saboda haka gonan mutum 10 aka raba mutum 40 ba ta isa su sai a ce eh haka ne kenan yanzu kowa ya da daidai da bibi to wannan jahiliya ce mana kenan mutane sun hadu da hasken musulunci ake so a maida su duhu na zalunci kuma akwai siyasa da yawa ta duniya akan abin da ya shahara ga alƙo saboda haka ya kamata musulmi su shiga tattalin su to kaje ne daga cikin manyan zunubai da aka ce shirka da Allah aka ce ma annabi kuma wanne ya yawa wanne ya girma sai ya ce ka kashe danka dan kada ya ci abinci tare da kai kai tunanin cewa ma idan na aihu zan talauci ko yaya zan rike shi to wannan jahilci ne ma guzanci ne na mutanen da wanda su yaron wani lokaci sai ma a yi shi aje a kashe shi ko kuma su kashe iya mata qultu summa ai abulladan masud sai ya ce ya ma aiki ko bayan waɗannan biyu sai wanne kala sai ya ce an tuzani halila tajari shine mutumin da zai zina Allah ya kiyaye da matan makwabcin shi to wannan shi ba karamin zunubi ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ta wallazina la ya'lamuna ma Allah ilaha akhara sai annabi ya karanta wannan ayar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan wannan karanta da mu kaba'irin zunubi irin manyan zunubai wanda ya kamata mu bar su mu kiyaye da su sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare mana kananan zunubai to babu wanda ya wuce shirka da Allah a kotarwa ta Ibn Abi Hatim daga Abdullah dan Abbas yake cewa al kaba'iru kullu ma wa'ada Allahu alayhi an-nar kabira to sai malamai suke bayani to wani irin laifi ne zai zama manyan zunubai to Abdullah dan Mas'ud sai yake cewa ai Abdullah bin Abbas yace abinda ake nufi da kabira duk laifin da Allah yace wanda ya aikata wannan abun zai shiga wuta to wannan abun yana daga cikin manyan zunubai wa kaza qala sa'id ibn jubair wa hasan al-basri duka haka suka ce laifi kenan sai mu tsaya mu gani laifin da zamu aikata Allah ya ce duk wanda ya aikata wannan zai shiga wuta idan ya ce to shikenan wannan suna daga cikin manyan zunubai sai mu yi kokarin barin su akwai ruwaya ta Abin Walid yake cewa ya tambaye Abdullah dan Abbas menene kabira sai Abdullah dan Abbas yace kullu shay'in usiya Allah fihi wa huwa kabira yace kai bari ma ba abinda Allah yace azaba da wuta ba yace duk wani sabon Allah kabira ne in dai za a ce wani ya saba ma Allah to wannan abu kabira ne saboda haka kenan sai mu nisanci dukkan wasu abubuwa wanda Allah madaukakin sarki ya haramta su Amr Shakir sai yake cewa wa qad sannafa an-nasu fi kaba'ir musannafat akwai littafin wanda malamai suka yi manyan manyan zanban nan su waye ne akwai littafi ya ce littafi kaba'ir yace ma jama'ahu shaykhuna al-hafiz abu abdullahi al-zahabi yana da littafi al-kaba'ir mana kire idan mutum ya karanta shi dukkan mafiyawa layukan da aka zana a ciki suna daga cikin manyan manyan zanbai wanda ya kamata a ce mutum ya nisance shi yace balaga nahawan min 70 kabira yace imamu zahabi sai da ya bayyana kabira ɗaya har kusan 70 kenan shi yasa malam lokacin da annabi ya saba mu bukat bas ta kaita ba ga bakwai kadai a suna da yawa sai ce wa iza qila innal kabirata ma tu'adu alaiha ash-shari'u bin-nari bi khususiha kama qala ibn abbas wa tutbi'u zalika yake cewa kamar abdullahi abbas ya fassara babban zunubi yace dukkan abin da aka saba ma Allah to kaga kenan sai mutum ya shiga tantance shi ko kuma a dukkan wani azaba wanda Allah yake wanda azabar shi na wuta ne da wuta za a yi azaba to wannan babban zunubi ne Allah kare mu na wala kamar
wala tatamannu ma faddala Allah bi بعضهم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما
الله سبحانه وتعالى قال ولا تتمنوا kada ku yi guri a tamanni shine mutum ya yi guri yace dama yace ma faddalallahu abinda Allah ya fifita bihi da shi ba'dakum ala ba'din shashin ku zuwa shashi Allah ya ba wannan arziki shi kuma wannan Allah bai bashi wannan arziki ba ko kuma daga cikin sababi na wannan ayar Allah ya sa wasu daga cikin bayu maza ne kenan halittun shi mana kenan mutane da sauran abubuwa wanda Allah halitta sai ga wannan maza ne wannan mata ne to kan mace ta ce dama ni namiji ce ko kuma shi ma namiji ce dama ni Allah ya yi ni mace lirjali nasibun Allah subhanahu wataala ya ce maza suna da rabon su mimma kasabu abinda suka aikata in ka aikata aiki na lada to Allah zai baka ladanka ba adiba cewa kai namiji ne ko kai mace ne ko kai wane ne ko a ina kake balarabe ne ko bakan fata ne in dai ka bauta ta ma Allah akan yadda Allah yake so to Allah zai baka ladan aikin da kai walin nisa'i nasibun haka su ma mata Allah subhanahu wataala zai ba su ladan su ko kuma rabon su min maktasabna da abin da suka aikata na lada was'alu Allah min fadli sai Allah ya ce ku rika roƙon Allah mana fadalan shi ku bar gurace-gurace din kaga wani yana da wani abu kai ma ka zo ka roƙi Allah Allah sai ya baka inna Allah kana bi kulli shay'in alima lalle Allah subhanahu wataala masani ne ga dukkan komai ga kuma ruwaya ta Ummu Salma daga ummatul mu'minin take cewa ya manzo sallallahu alaihi wasallam maza suna yin yaki kuma a wajen gado maza suna daukar kashi kaso biyu mata suna daukar kashi guda to Allah sai ya sauko da wannan ayat wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd ba'dakum ala ba'd kuma mutum zai rawaito da wannan hadisi kenan sai Allah ya sauko da cewa ku bar gurace-gurace idan Allah ya sa maza suke yaki suke samun lada banda mata a wajen gado ana ba namiji kaso biyu a ba mace kaso guda to wannan Allah ne ya fifita shari'a shi ce bayin shi ne to kenan Allah sai ya hana wannan gurace-gurace akwai ruwaya ta Ibn Abi Hatim daga Abdullahi ibn Abbas yake cewa wata mace ta zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa ya manzo wajen gado namiji na biyu tace kuma wajen bada shaida namiji daya mace biyu a wajen shaida sai tace afanahu fil amali hakaza sai ta wanda sai ta tambaya ta ce ya ma'aiki a wajen aiki ma haka ne idan mun yi sallah guda a ba namiji lada biyu a ba mace guda wai haka nan ne a sal'a ibada in amilatul mar'at hasana kina idan mace ta yi aiki mai kyau misali a samu namiji a samu mace wai irin kamar a gado ma haka ne sai Allah subhanahu wataala ya sauko da wannan aya wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd mana kenan wannan ba haka bane idan mace tayi aiki tana da lada idan namiji yayi aiki yana da lada shine ma'ana da rijalin nasibun maktasabu walil nisa'i nasibun maktasabu Allah zai ba kowa ladan shi ba tare da an rage ba Abdullah dan Abbas yake cewa wala yatamanna rajulu fa yaqulu laita annali mala fulan wa ahla shike da wani sai ga wani yana da dukiya bayan haka ne ga Allah ya bashi iyali da ƴaƴa da mata yana ta harkar duniya sai ce dama ni ma in kasance irin wani bana Allah wa zalika sai Allah ya hana wannan walakin la yasalu Allah min fadli abinda ya dace shine mutun ya roki fadlan Allah tunda kaga Allah ya bashi to kai ma ka zo ka roki Allah wa qala hasan wa muhammad bin sirin wa ata wa dhahak wa nahawu nahawu hadha kenan malamai yawa sun wadi irin wannan cewa in kaga wani da dukiya ko kaga wani da ƴaƴa to kada ka ce ni ma irin da wani a'a sai da ka roki Allah subhanahu wa ta'ala malaka huwa zahir min al-aya wannan shine zahirin ma'anar ita wannan ayar malaka sai ce wala yaruddu ala hadha ma sabada fi sahih la hasada illa fi sunnati akwai hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu hasada sai a cikin abu guda biyu rajulun ataahu Allah malan fa sallatahu ala halakatihi fil haqq Allah ya ba wani dukiya sai yake ciyar da dukiyar shi akan gaskiya fa yaqulu rajulun wani da ya ganshi sai yace law anna li mislu ma li fulan yace dama ni ma in samu dukiya irin ta wani la amiltu mislahu da na irin wannan aiki na shi yace fa huma fil ajri sawabun Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace idan mutum ya haka to da kai da alhajin da ya ciyar da dukiyar shi in dai niyyar ka ta kirki ne sallallahu alaihi wasallam yace ladan ku guda za a baka ladan niyya yace fa inna hadha shay'un ghayru ma nuriya an to sai ko kuma a ayar kamar Allah yace wala tatamannaw kuma idan muka diba wannan hadisin sai ko kamar an ce yayi burin ina ma dukiya irin ta wani to akwai bambanci mana kenan ayar nan ba ci karo da shi wannan hadisi ba shi wannan hadisi bai ci ba karo da aya malaka zalika annal hadisi khadda ala tamanni mislu ni'am ai wancan zai ce dukiya irin ta wani amma ba dukiya wani ba shi kuma wancan abin da aka hana kamar ka ce ne Allah ni ma ka bani dukiyar wani musamman mata da suke magana akan maza kenan haƙƙi ne wani nasu amma inda su ma su ce ina mu ma Allah ba mu rabo irin na maza ina ma Allah ya bani dukiya ni ma in ciyar kamar irin na alhaji wani ba dukiyar shi ba a'a shi ma tashi tana nan amma kai ma Allah ya baka wata danka ciya to shine abin da hadisi ke karantarwa wannan kuma yana da alaka guri na duniya da kuma gurin lahira sai Allah yake cewa maza suna da aikin da suka yi mata suna da aikin da suka yi in khairan fa khairun in sun yi alheri to kowa zai samu alheri wa in sharran fa sharr Allah ya kiyaye idan mutum ya aikata aiki mara kyau mace ko namiji to da sharrin shi yana nan shi za a rubuta mishi Ibn Jarir yake cewa al-murad bi zalika fil miras kiran daga cikin malamai wanda suke masu tafsiri Ibn Jarir at-Tabari yake cewa wannan ana nufi wajen gado kenan namiji yana da rabon shi ita ma mace tana da rabon shi mun karanta can baya kenan misali a ce li zakari misli hazzul unsi aba namiji kaso biyu aba mace kaso guda sannan sai Allah subhanahu wataala ya ce was'alu Allaha min fadlihi to wannan shine abin da ake so maimaki ya rika wani gurace-gurace a ka je ka gyara niyya ka roki Allah subhanahu wataala fadalan Allah yawa gare ta sai ka ce Allah ni ma ka bani kaza zan aikata kaza ko kuma Allah ni ma ka hore mani bala ce wala tatamannaw ma faddalna bihi ba'dakum ala ba'd fa inna hadha amrun mahtum Allah ne ya kaddara don babu wani wanda aka mu shawara ya zama namiji lokacin da za a halice shi babu wanda aka bata shawara a ce ke mace zaki zama Allah ne ya kaddara kayan shi inna al-tamaddi la yajdi shay'an shi ko gurace gurace mafi yawa baya tabbatar da wani abu kenan mutum kawai shaytani ne zai ta yawo da hankalinka amma indai gurace gurace ne baka yi aiki ba bai amfana maka komai Allah yake walakin saluni min fadli fa'tihu ku tambaye ni fadala ta zan ba fa inni karimun wahhab Allah yake ni mai karamci ne kuma ni mai yawan kyauta ne وقد روى الترمذي وابن مردويه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا الله من قبله النبي كتشوا كروكي الله فضلش فان الله يحب ان يسال الله ينا سوء تنبيهش وان افضل العباده انتظار الفرج ينا daga cikin manyan manyan bauta Allah mutun yayi addu'a wanda bai same shi yana jiran Allah ya yi mishi to wannan yana daga cikin manyan manyan addu'a sai ka roki Allah ya hore maka sai kake jira sai ka roki Allah wata cuta ce ya yi maka sai kake jira to wannan jira da kake yi ba karamar ibada bace inji manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu inna Allah kana bi kulli shay'in alima alimun biman yastahiqu ad-dunya fa yutihu minha idan ka dibi bayu to Allah ya san wanda zai ba duniya sai Allah ya tattara sai ya bashi wa biman yastahiqu al-faqra fa yaqtiruhu kuma wani ya cancanci ya zama totalaka sai Allah ya talautar da shi dan dukiya za ta iya halaka shi ya shiga wutar jahannam wa alaihim wa alimun biman yastahiqu al-akhira fa yaqtadiyahu li'amaliha kuma Allah ya san wannan dan aljanna ne wannan Allah zai sa shi gidan aljanna sai Allah ya hore mishi aikin da zai sa shi gidan aljanna wannan duka ilimin Allah ne Allah ya sani wa biman yastahiqu al-khuzlan wa yakhzuluhu kuma akwai wanda Allah ya san cewa wannan mutumin ba mutumin kirki bane ya cancanci Allah ya walakantar da shi ya cancanci Allah ya gama shi da azaba to wannan shine inna Allaha kana bi kulli shay'in alima Allah masani ne ga dukkan komai kenan duk abin da Allah ya yi to ya kamata matsayin mu na masu imani mu karbe shi hannu biyu in ya zamanto jarabawa ce ta alheri haka in ya zamanto jarabawa ce ta sharri saboda Allah subhanahu wataala shine fa'alu lima yuri kuma Allah hakimun ne sai ga cewa wani Allah ya bashi dukiya wani dukiya sai ta halakar da shi kaga wannan ba alheri bane a gare shi sai ga wani kuma Allah subhanahu wataala bai bashi dukiya ba to wannan rashin dukiyar da Allah bai bashi ba zai samu shiga gidan aljanna to wannan talaucin sai zaman to shine alheri a gare shi Allah ya sa mu dace
walikullin ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabun walladhina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum إن الله كان على كل شيء شهيدا
نعم الله سبحانه وتعالى يقول كل جعلنا مواليا كوا دغا cikinmu Allah ya sanya wanda za su ci gadon shi shine mana mawaliya mimma taraka alwalidani da abinda iyaye biyu suka bari wal aqrabuna ko kuma ɗan uwa na kusa wallazina aqadat aymanukum Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wanda kuma kuka darma alkawari da su fa atuhum nasibahum Allah ya ce ku ba su rabon su inna Allaha kana ala kulli shay'in shahida Allah subhanahu wa ta'ala kasance mai shaida ne akan komai yana gani madaukakin sarki kuma ya san abinda kowa yake aikatawa Abdullahi Abbas ya fassara mawaliya wa kullu ja'alna mawaliya bi ma'ana warasa kenan wanda za su gadi mutum sawa ya kasance baba ne uban iyali ne rasu a sawa ya kasance wannan uwa ne wa kokari to waɗannan magadan to su ne mawaliya ko kuma idan wani ya rasuwa ne za su ci gadon shi Ibn Jarir al-Tabari yake cewa والعمر والعرب تسمى ابن العم مولى ويعني بقوله مما ترك الوالدان والاقربون مولى wanda ce dan babbanka ko kuma babbanka to wanda duk yana karantar da mu cewa waɗannan su ne za su yi gado kuma wata ruwaya Abdullahi Abbas sai fasara cewa asaba to asaba a cikin ilimin gado abin da ake ni da shi wanda zai iya cin gadar da Allah ya yanka mishi mu ce misali kamar uba in a ce wani dan shi ya rasu to ya bar da in ya samu daya cikin shidda to kuma kowa aka bashi rabon shi misali mace aka bata nata iya su ma kowa aka bashi nashi to sai ga wani kudade sun rage to wannan wajen baba za su dawo to wannan su ne asaba to saboda haka kenan su ake nihi wal kullin ja'alla mawaliya Abdullah ibn Abbas yace al asabatu kenan waɗanda suke cin irin wannan gadar wanda bayan an ba su rabon su kuma sai sun tattaro wani ya zamanto a tare da su sai Allah ya ce wallazina aqadat aymanukum fa atuhum rasibahum wallazina tahalaftum bil ayman al muakkad to wannan daga cikin abubuwan da musulunci ya shade ada sai ka dauki mutum sai ka ce wane dana ne sai ka zo cikin jama'a sai ka ce to jama'a ku shaida wane daga yau ya zama dana kina idan na mutu sai ya ci gado ko kuma wannan abokinka ne na kutu da kutu sai ka zo cikin mutane sai ka ce to wane abokina ne idan na rasu zai ci gado to wannan duka yana daga cikin irin abin da jahiliya suke aikatawa a cikin gado musulunci sai ya zo ya hana wannan can bayan mun karanta ayoyi guda biyu wanda suka nuna kowa ga rabon shi in dai kai ba dan uwan shi bane baka da alaka da shi na nasab to lalle da baka da cin gadon shi to shine sai Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa wallazina aqadat aymanukum fa atuhum nasibahum to Allah bai hana a basu ba tunda a can jahiliya aka yi to yanzu za a cika alƙawari a cikin musulunci to daga yau kuma ba a daukan wani alƙawari sabo ina fata an gane kenan misali kafin zuwa musulunci wani ya ce wannan dana ne ko zaman kafin zuwa musulunci ya ce wani zai ci gado duk da cewa ba dan gidansu bane to wannan musulunci ya zo ya hana haka nan to amma za a cika wannan alƙawarin dalilin girman alƙawarin da kuma wannan magana da aka yi za a bashi gado amma ba dan musulunci ya bashi rabon ba a'a wannan za a cika alƙawari ne na baya a gaba ba a ɗaukar wani sabon alƙawari shi ne mana wallazina aqadat aymanukum fa atuhum nasibahum malai cewa kana haza fi ibtida'il islam thumma nusikha ba'da zalika farko musulunci ne sai aka goge shi kenan yanzu in ba wanda Allah ya ce ba da wane da wane da wane su zai ci gadon wane to babu wani wanda zai ci gadon shi duk wanda ya ci ya ci dukiyar marayu akwai ruwaya ta Ibn Abi Hatim daga Abdullah ibn Abbas yake cewa wallazina aqadat aymanukum fa atuhum nasibahum yace fa kana rajulu qawla al-islam yu'akhidhu rajulu يقول ترسلني وارثك عبد الله عباس yace irin wani salo da suke yi can lokacin jahiliya kamar sai yace to mallam abubakar in na mutu zaka ci gado na kuma kai ma ka mutu zan ci gadon ka yarjejeniya zan yi mu biyu ni zan ci gado shi wanda ci gado na to haka suke to wannan sai Allah yace a ba su a yanzu to amma an shahe shi daga yau babu wanda zai ce zan ci gadon ka kuma kai ma ka ci gado kenan sai aka goje ita wannan ayar da faɗa Allah subhanahu wata'ala wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah kenan mu abuta zumunci wanda ma'aikatan su guda kenan babannin ku guda ko kuma da kai ne shi wa da kane ne ko kuma wannan da shi da babanka yau wa da kane ne to rasulul ulul arhami to an ba su ba a musulunci ba wanda zai ci wannan gado sai ma muqabari yayi ruwaya daga Qais bin Asim ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama adil hilfi da irin wannan abun kace kowa da zai ci gado na ko kuma in ce ni zan ci gado wa ne shi ba ya ci gado na fa qala sai Annabi yace ma kana min hilfin fil jahiliya fatamassaku bihi yace alƙawarin da aka yi a jahiliya to shi wannan ku rike shi ku cika alƙawari wala hilfa fil islam rawahu Ahmad yace to kusa amma a yanzu babu wani sabon alƙawari kenan wancan ya wuce sai Allah ya ce cewa wal kullin ja'alna mawaliya to wani ana ne da sai al warasa min aqrabaihi min abawaihi wa aqribaihi kenan wani za su ci gado mutum baban shi ne iyayen shi ne diyan shi ne kallon shi wallazina aqrat aymanukum qila nazalat qabla nuzul hadhihi al aya fa atuhu nasibahum ay min al miras sai a ba su alƙawarin da aka yi can baya ne su kuma sai a ce to shi ke da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana duk wani alƙawari wanda za a yi sabo tunda musulunci yazo ya hana wannan sai a cika wancan Allah sa wadace
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تدخوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
الله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء مزاجي سنة قوامة معنى سوسك دملكي أجدان أوري kunga can farkon sura da mun yi bayani cewa ita wannan sura tana daga cikin manyan abubuwan da take karantarwa gidan aure na musulmi gyaran shi ya kasance gida mai kyau dan a samu tarbiyya lahiyayya to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce su maza su suke da jagoranci a cikin gidan aure alal nisa'i akan matansu bima faddala Allah saboda fifikon da Allah ya yi musu ba'dahum ala ba'd in ka diba mace ka diba namiji ka sa akwai bambanci yadda namiji zai kwadago yadda namiji zai wahala idan mace ta yi haka nan ko ta yi rashin lahiya ko ta tsoho da wuri ko ma abin ya kai ta zuwa ga rasa rai irin wani rintsi da wurare da maza suke shiga na nema sai su kawo ma mata suna zaune a gida ya zama to su ne shugabanni to wannan wani fifiko ne na Allah abu da biyu wa bima anfaqu min amwalihim dalilin da yasa aka ba maza shugabanci a gida su suka ciyar da dukiya mace ba ta bada sadaki namiji yake bada sadaki mace ba ta kama gidan haya lokacin da za a aure namiji shi zai kama gidan haya ya biya ruwa ya biya wuta ya siyo shinkafa ya bada kudin cofane idan an yi rashin lahiya shi zai biya kudin magani to wannan shine wabi ma anfaqu min amwalihim dan kasancewar haka sai Allah ya ce to maza su ne shugabanni idan ana so gida yayi kyau idan ana so a samu tarbiyya kai hatta ita mace idan ana so a mata gata to namijin ya zama shine shugaba duk lokacin da ita ta amshi shugabanci to lalle tabbas gidan zai lalace ya balbalce kuma abinda ake so na tarbiyya ba zai yiwu ba saboda yanda Allah ya halicci ita iya mace sai Allah ya kace fasalihatu mata nagari qanitat wanda suke masu kaskantar da kai zuwa ga Allah suna bin umarnin Allah suna tsoron Allah hafizatul lilghaib kuma wanda take kiyaye kanta lokacin da take wani wuri wanda babu mai ganin ta mijinta baya nan babanta baya nan ba unguwarsu bace ba za ta yi wani banna ba tana kiyaye kanta bima hafizallah mana da kenan da kiyaye ko kuma da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a kiyaye wallati matan da takafuna nusuzuhunna kuke tsoron rikicin su tashin karanci ba ta yin biyayya faizuhunna Allah ya ce to la abna warko ku mushu wa'azi ku ja kunnan su ku karanta musu aya ku karanta musu hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama ku gaya musu ga abinda Allah ya ce game da rayuwa ta aure ga mun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kenan duk mai gida sai ya zamanto mai wa'azi a wannan lokaci abu na biyu wahjuruhunna fil madaji'i sai Allah ya ce idan kayi wa'azi bai yi ba to sai ka kaurace mata ba kaura za ka yi ba kamar unguwa ko kamar gari a cikin gidan a cikin ɗakin fil madaji'i a cikin ashuhuda ne za ka kaurace mata wadribuhunna abu na uku idan ya gagara ta kiji har yanzu to Allah ya ce sai ku musu bulala kenan ba dan karankashi ba zaka ba ta a kashi dai wanda kashi ne na jin kunya a ce wance kin ji kunya ba a ce har mijin ke yake bugun ki wani irin laifi kike kenan ba ta jin magana fa ina ta'atu fa ina ta'anakum to Allah yace wannan abin da aka ce ayi wa'azi ayi hijira a shinguda ayi bugo to Allah yace ku kuma maza ku ji tsoron Allah idan mata suka muku biyayya fa ina ta'anakum duk abin da ka wadi abin da Allah yake so da manzon shi tana yi fala tabghu alayhinna sabila to kuma kada ka rika neman wata hanya wanda dole sai ka gare hinta ka zamanto kamar kuda kuda shine bai wadawa a wajen alheri sai wajen sharri tayi kaza mai kyau tayi kaza mai kyau baka ce ba nagode baka ce ba wance Allah saka da alheri a'a sai wani kuskure da tayi a kwana kaza da aka yi barkatai ko kuma a shekaru masu yawa sai ka tada wada kai ta abubuwa to Allah ya ce kada ku yi haka a mazanku da wasu imani inna Allah kana aliyyan lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance madaukaki ne kabira kuma Allah girma gare shi kaka ga cewa wannan mace wanda kake tare da ita ka musguna mata kai abin da kaga dama dan matsayin cewa Allah ya sa kai ne qawwam saboda Allah ya baka mulki sai abin da kaga dama to kasancewa mulkin Allah yana sama da kai kuma Allah ya yi ka girma din girman da aka baka to haka ita ma mace ta ji tsoron Allah game da mijinta to wada Allah subhanahu wataala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i mala yace ai ar-rajulu qayyimun 'ala al-mar'a shi da miji shine wai ke setawa shike da shugabanci shine zai tsaye mala yace huwa ra'isuha wa kabiruha shine shugabanta shine babbanta wal hakimu 'alaiha shi zai mata hukunci wa mu'addibuha idza tawajjat kuma haka idan ta karkata shine zai mata ladabi wace ki ji tsoron Allah ki komo zuwa ga hanya mai kyau wannan abin da kike aikatawa bai dace ba ko duk aikin namiji bima faddala Allah ba'dakum ala ba'd fifiku Allah ya bada to wannan fifikun kuma yana nuna cewa mace ko kuma namiji shi yake da girma akan mace malaka wa rajulu khairu min al-mar'a in ka diba wajen abubuwa da ake musamman na gidan aure alheran namiji suke da yawa shi ya gayyato ta a matsayin mata arme su zo su zauna gidan nashi ne duk abin da zai kai kawo shi ne to kaga shi ya cancanta Allah subhanahu wataala ya bashi shugabanci a wannan gida malaka wa lihaza kanat an-nubuwwatu muqtasatun bil rijali kasancewar namiji ya himace to shi yasa annabawan Allah suka kasance maza wa kazalika mulkul a'zam idan aka diba tarihi irin labarai wanda suka wuce mulki irin manyan sarakai sai ga cewa da wuya a samu wace mafi yawan su maza ne kuma dalilin faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam lan yufliha qaumun wallau amrahu imra'a duk mutanen da suka sa mace shugaba to lamarin su ba zai yi da kyau ba Allah ba zai ba su nasara ba kuma mulkin nasu ba yayi ba saboda ba ɗaya walaysa zakaru kalbunsa sai Allah ya ce wa bima anfaqu min amwalihim min al-muhuri wan nafaqat mala ce ga sadaki ga irin abubuwa da suke da ciyarwa kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam yace farajul afdalu min al-mar'a fi nafsihi wa lahu al-fadlu namiji yana da fadala yana da girma kiran da ya zamanto mata su san da wannan su san cewa mazajensu wasu mutane ne wanda ya kamata su girmama su su ga girmansu su ji nauyinsu ba irin kira ba da ake ne yanzu na mutanen yamma wanda suke yahudawa ko nasarawa cewa da namiji da mace ma duk guda ne suna ganin ma an takura ma mace da aka ce namiji shine shugaba kowa ma ya zama shugaba to kaga wannan kururuwa ce wanda take ta saba ma shari'a ita shari'a musulunci Al-Qur'ani ga yadda yake shi namiji shi yake da gida sai Allah subhanahu wataala kamar yadda yake wajen wata aya wal rijali alayhinna daraja kuma su maza suna da daraja akan mata wallahu azizul hakim can bayan suratul baqara sai Allah subhanahu wataala kenan ya bada shugabanci to kuma yana daga cikin dalilai da kuma sababba waɗanda suke mafi yawan gidaje suke rugujewa su lalace a kan samun tarbiyya shine namiji ya bar ma macen gida ita za ta yi magana ita za ta yi kaza ita za ta ma tsawata ma yara ita za ta sai kaza ita za ta sai kaza yace a shi waye su ni banda da matsala matata na baka kile in zan ta huta in ta huta tarihi nace ta ba mai shago kile in nazo zan amsa to kaga wannan nusari daga cikin mazaje wanda daga cikin mazaje shine wanda bai da amfani kuma akwai lokacin da macen za ta mushi kuka tace ai kai ya kamata ka tsawata kuma baka tsawata ba tunda ita mace Allah ya yi ta akan tabi'a akan atifiyya mafi abin da ke da alaka da sarrai rayuwar mace haka yake to shi ko namiji shine zai auna shine zai jajirce game da zuciya karfin zuciyar da Allah ya bashi a gyara gida a tarbiyyantar da yaya su zama to yaya wanda suke masu kyau wanda al'ummar musulmi za su yi alfahari da su to dole ne sai a rike wannan kawama idan namiji ya jajirce game da iyalinsa sai Allah subhanahu wataala kuma ya dawo kan mata su ma yace fasalihatu mata nagari daga cikin mata qanitatu aulaka abbas yace to yani muti'at irin mata waɗanda suke masu da'a ga mazajen su waɗanda su ake nihi da qanitat kenan kada mace ta raina mijinta game da biyayya kada mace zamanto ba ta biyayya game da mijinta tana ganin kaman kawai shi ma ai zaman aure ne yanda yake abin da ya ga dama ita ma za ta yi abin da ta ga dama to kaga wannan an sa amma shari'a ya kamata ita ma mace ta san cewa ya ake zaman arme wane ne namiji me ya kamata a mishi kuma kowanne ɗaya daga cikin su namiji ko mace sai Allah ya tambaye shi irin haƙƙin da aka ce ya kiyaye qala suddi wa ghayru imam suddi yake cewa ai tahfazu zawjuha fi ghaibatihi fi nafsiha wa malihi ma'anar hafizatun lil ghaibi imam suddi sai yake cewa ai ita ce macen da take kiyaye kanta lokacin da ba ta wani wuri ko kuma lokacin da take wani wuri wanda ba kowa yake ganin ta ba ta kiyaye haƙƙin miji wanda yake a kanta fi nafsiha wa malihi haka kuma dukiyar shi kenan ba ta banna ba ta daga cikin mata wanda suke almubazzaranci ta kiyaye mishi kanta ta kiyaye mishi gidanta ta kiyaye dukiyar shi yana daga cikin dukiyar shi da ƴaƴan shi da wajibokin shi duka duk abin da zai zo a wannan bangare to sai ka cewa mace ce mai jajircewa mai kiyayewa akwai ruwaya ta Ibn Jarir daga Abi Hurairah sahabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yace khairu nisa'i imra'atun daga cikin mata akwai wanda suka yi alheri suka yi albarka suka yi daraja sallallahu alaihi wasallama yace su ne matan da idan nazarta ilaiha sarrat macen da namijinta idan ya kalle ta zai yi wurin ciki ya ji dadi a cikin zuciyar shi baya bakin ciki baya ruku in zai zo gida ko kuma sai ta yi barci ko magana ta gada ma take gaya mishi har tsoron ta yake yi to wannan bata daga cikin mata na gari daga cikin kasancewar mata masu alheri inji sallallahu alaihi wasallama shine macen da mijinta zai alfahari da ita yana dariya da ita kuma tana burge shi wa in amartaha ata'atka kuma idan ka ce mata i sai ta yi in ka ce mata ki bari sai ta bari wa idza gibta anha in kai bulaguro hafizatka fi nafsiha sai ta kiyaye maka kanta wa malika kuma dukiyar ka mata kiyaye to wannan sune mata na gari sune matan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kudaitar da musulmi su arbe su mata na gari dan su ai hidiya na gari a samu al'ummar musulmi ta zamanto al'umma na gari kowa ya zamanto yana bin Allah da manzon shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallama sai karanta ayat da makaranta ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim yace to waɗannan sune mata wanda ya kamata ai arbe su kuma sune mata wanda suke mata na gari ruwaya ta Imam Ahmad daga Abu Rahman bin Auf yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha idan mace ta yi sallah guda biyar wanda Allah ya farlanta mata kuma ta azumci watan da Allah ya farlanta na Ramadan wa hafizat farjaha kuma ta kiyaye kanta ba ta zina wa ta'at zawjaha tama mijinta biyayya qila laha a gobe kiyama sai a ce mata udkhuli aljanna ki shiga aljanna min ayi abwabin shiti ki zabi hanyoyi ga sunan aljanna wanda kike so ki shiga kenan dalilin bin miji dalilin azumi da kuma bin Allah da manzon shi sai Allah ya ce wallati takhafuna tuzahunna irtifa falmaratun nashiza malad hiya almurtafi'atu ala zawjiha attarikatu li amrihi, wanda suke matan da ba a so, matan da suke ɗaga murya fiye da muryar mazan su, shine malai ce al-irtifa'u fal mar'atu nashiza, macen da take tada karahanci, hiya al-murtafi'atu ala zawjiha, wanda take ɗaga murya mijinta yana magana ba a jin maganar mijin sai nata, wannan daga cikin mummunan hali, kuma attarikatu li amrihi, duk umurnin shi batta bi, kina abinda ta ga dama take aikatawa. Wannan shine wallati da khafuna nusudahunna, to irin wannan matar dole sai an musu ladabi. Allah subhanahu wataala bai ce ba ku bar su haka ran su yi abinda suka dama, ai mata ne a bar su da sha'anin su, a'a musulunci bai ce haka ba, dole sai an mata ladabi idan wannan ya zama to shine halin, dole ne sai a larabtar da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kuntu amiran ahadan, waje abin da ya shahi darajar namiji, darajar zaman gidan arme, kuma sallallahu alaihi wasallama karantarwa da yake akan cewa maza su san da suwa suke magana, musamman mace idan tana magana da mijinta ta san ko shi wane ne, to sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace da zan umurci wani yayi sujada li ahadin, a ce in ce wani ya ma wani sujada kamar yadda ake bautawa ma Allah, yace la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha, to babu wanda zan umurni ya ma yayi sujada sai mace ta ma mijinta sujada. Sallallahu alaihi wasallam yace min izami haqqihi alaiha, irin babban haƙƙinta, haƙƙin shi da yake kanta, namiji ba ƙaramin bai oga bane, ba ƙaramin mutum ne mai daraja ba, ba ƙaramin abu ne wanda ya kamata a ce mata sun ga girman shi. Sallallahu alaihi wasallam yace haƙƙin shi ne yasa zan sa abu shaka. To kun ga yanzu dukkan inda ake samun matsala wajen tarbiyya, to zaka samu cewa akwai matsalar nan wajen bangaren ita macen karan kanta, bata ba mijin ba daraja wanda ta cancanta, balle ƴaƴan su ce a'a wannan baba ne, sai da ta ce musu a'a ku bari, ku bar shi ya huta, kamar wani wanda wani sa'an su ku bar shi ya huta sai ku abin da ku ga dama, kina kaga yaran za su abin da su ga dama randa kuma suka lalace Allah ya kiyaye, sai kuma ta ce a'a ai shine ita babu mutunta a ciki, hali irin na mace. To dole maza sai sun sa ido game da gidajensu, kuma dole mata a karantar da su miye namiji, miye haƙƙin namiji, kuma idan aka mishi biyayya yi ma Allah da manzo ne biyayya. Kun ga mun karanta aya a rijalu qawamuna lin-nisa'i, wanda hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam suke karantar da wannan. Akwai wata riwaya ta Imam Bukhari daga Abi Hurairah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake idza da'a rajulul mar'a, namiji ya kira ya matar shi ila firashihi, zuwa ga shuhuda shi fa'abat alaihi, sai ta kiya kawai babu wata cuta babu komi, kaseta la'arat al-mala'ikatu hatta tusbih, sai ta kwana mala'ikai suna mata taron alatsi ne, za a wance dan wance alatsi ne, haka mala'iku tun da safe hammare har gobe da safe. Rawahu Muslim. To da ke karantar da mu ashe ya kamata mata su san irin haƙƙin mazajensu da ke kansu, haka su ma maza kuma san cewa akwai haƙƙi na mata a kansu, sai gida ya kyau, sai zamanto akwai tarbiyya a wannan gida, Allah subhanahu wataala ya sa mu dace. Abin da muka yi daidai Allah ya tsara mu cikin ladan gaba, don muke da kuskure ne Allah ya tsara mu, wai Allah ya huta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.